Yakubu Musa wato dan Maiduguri ne ni da shi ne wato Yakunzi yake arewa gansa shine sunan da aka sani da shi Yakunzi sunana wannan arewa gansa kuma Ismail record level kuma to inda aka samu Yakunzi a secondary school ne yana ga 2004 so irin kowa lokacin da ya friends like ina ga mu dear friends to dukkan suna da irin nickname so ni kuma they always call me Yakubu so irin sai na ce to let me just create the nickname unique nickname so sai na samu nayi creation wannan sunan kenan Yakunzi sai na dan rage sai na dan kara kuma wani abu so nan da aka yi aka samu Yakunzi
ko me dalilin zuwa garin Kano
a wannan zuwa na da biyu ne Kano saboda zuwa na farko nomi din ya ga yato ni auren shi da aka yi na ga last December 2017 na ga 29 December to shine zuwa na farko sannan kuma wannan shine zuwa na biyu kenan yawa yi na zo radio towa da su TV saboda recently na release album dina sannan kuma na release video to shine na zo in yi dan towa da sauran su irin gidan television and radio da sauran su haka
shin a masana'antar nishadi waka ake yi ko kofi ba ake dai sauraro zai so ya samu labari
to ni dai mawaki ne mawaki kuma na hip hop shine aka fi sai na da shi so ina rapping always ina rapping shine ko abin da nake to shi to ni dai kan na fara waka na officially fara waka na nayi na fara in 2009 a lokacin da because I was DJ before lokacin ina DJ ring before 2009 da sauran su ba amma abun da ya motivate ni ina a rapping wannan insurgency da muka shiga Amelu saboda 2009 ina irin da irin DJ ne ka gane kullun yana studio akwai DJ ina wannan ina jin wakokin wannan da sauran su shi yana dan mun sha'awa to but amma abun da zai kara din most abun da ya motivate ni is insurgency saboda lokacin ina ga 2012 ma na release album ina Maiduguri unit piece so ina ga mini intimate sister to na ga sister wannan gaba ya first track duka kan piece mun kai to abun da yasa kuma muka yi nayi shi sun da yana da daman da zan iya in mishi fadakar da cikin Maiduguri to shi sa ne wannan album din a wannan lokaci to shine most painting ina na fafata abubuwa da dama a ciki da abun da yake faruwa da kuma a daina shi kai saboda a lokacin bara manta ba saboda yawanci tunda abubuwan ne yake faruwa ban same su ba gaskiya saboda duk wani abubuwa a gaba na ya faru wasu ma ina ga friends na da sauran yan uwan juna da sauran su ina ga duk na rasa su a insurgents wannan so abun ya dame ni kullum yana mun zafi abun yana cikin kona sosai so ina da daman da zan yi wannan shine kawai na zona tun da music din already na fada ma before 2009 ina karambani shi na iya mamin ina yi video son haka ba amma abun bai mun ba a lokacin ba amma wannan abun ne ya kara mun karfi har na yi release album na a lokacin so da na yi release na album na lokacin 2012 ina ga sales ma 2017 da NGOs ma suka zo wancan wakokin ma suka ci har suka neme ni a kai to shine ko da yau ko har ko gobe zan yi waka a album dina da recently album da na yi release ma akwai kisan a ciki to duk ko yaushe in zan yi waka to dole sai na sa kisan abin da yake faruwa da sauran su
to yanzu za mu lika kafin alakar ka da kungiyoyi masu zaman kansu wannan waka da kai ta zaman lafiya shin ta yi tasiri a jihar Borno ko ko bata yi ba ya al'umma suke karbi wannan waka a ba mu labari
a gaskiya ta yi tasiri saboda lokacin da na yi release album na farko ta yi tasiri saboda kowanne radio suna sawa da sauran su ina ga har mutane suna faɗa min cewa in yi bidiyo mana ga NTA da su biyar da suna sawa sun da abubuwan da nake faɗa abubuwa ne da yake faruwa sajiri ana kallon su wani ma in ina yi ma kawai ma ya san ma da dan uwan shi nake saboda abubuwan ya faru da shi kenan son kowa da kowa to in ina yin abun kowa sai na ji kaman abun yana kallon shi yanzu kawai tana shi yake saboda abubuwan da yake faruwa da sauran su
to madalla mai sauraro kaɗan kenan daga cikin hiranmu da Yakunzi wato Yakubu Musa mawakin hip hop dan asalin jihar Borno wanda ya ce matsalar tashi-tashin hankula ne ya ja hankalinsa har ya fara waka a tara a shirinmu na yau da gobe domin jin cikakken hiranmu da Yakubu Musa madalla baraka bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya